sallallahu alaihi wasallam tafakkur wal khair malam yake cewa na'am suwarun ga wasu surori a gaban mu ne ne lati sahaba na sabanin sahabbai da suka samu ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuna tare da ni gaba-gaba nawa muka yi a wannan littafin ku kirga mana domin ya bamu damar talhisin wannan littafin gaba ta farko mu kirga tare da ku mun fara daga abin da ya shafi ma'ana al-ikhtilaf wanda babu shi a littafi gaba ce ta farko sannan gaba ta biyu ikhtilafu sahaba fi hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaba ta biyu kenan ko gaba ta uku mun tattauna suwar min ikhtilafi sahaba fi hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaba ta ta biyar simatul ikhtilafi asr an-nubuwa gaba ta shida suwar min ikhtilafi sahaba ba'da wafati nabi sallallahu alaihi wasallam ga wasu surori na sabani da ya afko cikin sahabbai bayan abin da ya shafi wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ga sunan kamar haka daya dafnun nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kan binna annabi sallallahu alaihi wasallam an gane da kyau an samu wannan sabani din imamu tirmidhi abu isa rahimahullahu ta'ala cikin sunan din sa ya fitar daga nana aisha radiyallahu ta'ala anha tace lamma qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi lokacin da aka karbi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya wafati kenan an gane da kyau sahabbai sun yi sabani dangane da binne shi Abu Bakar yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shay'an ma nasituhu naji wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ban manta shi ba menene yaji shine ma qala annabi yace ma qaballahu nabiyyan illa fil mawdi' alladhi yuhibbu an yudfan fi babu wani annabi da Allah ya karbi rayuwarsa face a ina face an karɓi rayuwarsa ne a gurin da ya fi so a binne shi ma qaballahu nabiyyan Allah bai karɓi rayuwar wani annabi ba illa fil mawdi' alladhi yuhibbu an yudfana fi fa ce an karɓi rayuwarsa ne a gurin da ya fi so a ɗauki rayuwarsa kuma a binne shi dan haka idfinuhu fi mawdi' firashihi ku binne shi a nan makwancinsa inda ya rasu shi yasa aka binne shi a ɗakin nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ina fata mun fahimta mun ji wannan saboda ai kaga ai sabani wasu suna ga abin ne shi guri kaza to tun daga dalili akwai wanda zai yi kiyasi tare da nassi la qiyasa ma'an nas ibn majah rahimahullahu ta'ala ya fitar daga Anas bin Malik yake cewa da wato fi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati kana bil madinati rajulun yalhadu wa akharu yadrahu a lokacin a madina akwai wanda yake yalhadu kabari lahadu an san lahadu aiko wanda ake rami sai a fafe can ɓarayin gefe sai a sanya wannan gawa din ban ji ba eh bangaren gabas dama to wannan lahadu kenan akwai kuma abdar shi kuma abdar shine mai ciki da goye wanda shine galibi muke a yanzu ko kuma kace ashakku da ana gani ko ashakku kuma a abin nan menene abdar shine yadda muke din nan ai haka sai ai dan goyo a ciki iyaye mata an san wannan kabarin ruwan to Allah ya kara sani to ana yin irin wannan to sai wasu suke cewa fa qalu nastakhiru rabbana wa nab'athu ilayhi ma fa ayyuhuma subiqa taraknahu to wanne za a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka fara tattauna sai suka ce to aje a tambayo wancan mutumin amma gabanin nan mai istikhara mu nemi zaɓin Allah madaukakin sarki duk wanda ya riga zuwa ɗaya dai gashi nan yana wannan lahadu ɗaya kuma yana wannan shakwa wanda ya riga zuwa da labarin wanne ne to sai a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam an gane da kyau fa ayyuhuma sudiq taraknahu fa ursila ilayhima fa sabaqa sahibul lahdi fa lahadu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dan haka sai wanda ya zo da lahadu yayi sauri ya riga ya dawo dan haka sai aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam lahad da ba kuma akwai hadisi ai ko wanda yake fi nuna fifi ko abin da ya shafi wannan na lahadu da wasu malaman suna ganin ba wai fifi ko bane a zatinsa yanayin kasar ne amma mutum da annabi ya ce lahad shine nasu kaga mu ma za mu kusa lahad ai ko kaga wanda ya mutu a irin wancan yankin duk da akwai guraren da ake wannan shakwa to amma akwai gurare da dama da ake yin wannan lahad din to a shahidi aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan lahad din kaga wannan shi ma sabani ne ai ko na biyu bayan abin da ya shafi gunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ga ruwaya biyu mun kawo khilafatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to waye halifa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne halifa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam nana Aisha take cewa ijtama'at al-ansar wannan yazo cikin tarihul islam wa wafayatu mashahir al-a'lam nawa kenan imamu tahabi babban littafi nana Aisha take cewa ijtama'at al-ansar ba'da wafati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila sa'd ibn ubada fi saqifati bani sa'ida sanannan abini kun san shi aiko lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuma aka zuwa waye zai zama halifan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai al-ansaru suka hadu a ainihin wato anan saqifat bani sa'ida in aka ce saqifa ana nufin wani matsugun wani mazauni ne ko kace wata rufa ce wata miballa ce da su banu ainihin wato sa'ida suke zama a wannan gurin to sai suka hadu faqalu suka ce minna amirun wa minkum amir ya zama mu a cikin mu akwai shugaba kuma a cikin ku akwai shugaba a ansaru da kuma inanit da muhajirun fadhahaba ilayhim abubakar wa umar wa abu ubaidata sai abubakar da umar da abu ubaida suka je gare su fadhahaba umar yatakallamu fasakatahu abubakar sai umar ya fara magana saboda kokarin ya isar da sakon da yake so cikin gaggawa sai umar abubakar ya sakata shi ma'ana ya dakatar da shi yasa ya ciwo fakana umar ya kulu wallahi ma aradtu bidhalika illa anni hayyatu kalaman qad a'jabani khashitu alla yublighahu abubakar an gane da kyau fatakallama fa ablaga ma'ana nayi hanzari ne wajen in isar da abin da nake so ne isar tun gabanin abubakar ya isar da nashi sauran isar da alheri kenan ko amma shi ma abubakar da yazo sai ya tsaye zama ya fi zama wa ablaga shine fatakallama fa ablaga yayi magana ya kuma nasa ya fi zama wa mafi makura ya salam ka duba ka gani kowanne sai yana son alheri to amma sai yayi yabo na dan uwansa wallahi sahabbai rantsattu ne kubutattu ne yan gatan Allah ne wallahi ba duniya bace a gaban su Allah shine a gaban su san musuluncin suke yau da mu ne a yau a kalmata kadai ni za a je in ba ni ba kowa ma ya fadi ba haka al'amari yake ba ka sa musulunci da awan ita ce a gaba sai Allah kai ma ya kai ka inda baka yi tsammani ba dan haka fatakallama fa ablaga abubakar kenan fa qala fi kalami abubakar ya fada cikin zancansa nahnu al-umara wa antum al-wuzara mu ne shugabanni ku kuma ku ne mataimaka fa qala al-hubab ibn al-mundhir sai al-hubab ibn al-mundhir ku gane anan da dai idan kuka bi sahabbai ko ansar ko muhajirun suna fadin wata magana ba wai san duniya bane ba wai san za'ama bane shugabanci ko wani abu ne ya ja suka fadi wannan a'a wallahi da akwai wani hanzari wata maslaha da suke ganin ya dace ne su fadi wannan magana shi yasa suke yi in za ku tuna al-hubab ibn al-mundhir ba tun a yanzu a lokacin wannan saqifa ya fara fitar da ra'ayinsa da shawararsa ba a'a ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shawara ma to me yasa ba ku zarge shi a can ba sai anan wanda ya gane me nake so da rajin an gane da kyau ba wai san shugabanci ne yasa yake fadin wannan magana da zamu ji ba yace la wallahi la naf'alu abadan ba wai yana nufin mu ansaru dole mu ne masu shugabanci ba har lokacin Annabi ma shi idan kana zaune da mutum kakan gaya masa gaskiya ko ya ji dadi ko kada ya ji dadi amma gaskiya da daya ce kuma a lokacin da ka bayyana da ra'ayinka a lokacin da in daidai ne zai bayyana in kuskure ne ma a gyara maka kuskurenka an gane da kyau al-hubab ibn al-mundhir a daya daga cikin yakokin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Annabi ya tsaya a wani guri yace shin wannan wahayi ne da Allah ya saukar maka ta yadda ba za mu ketare ba ko kuma dai kawai makida ce ta yanayin yaki da dabarbaru da strategic na yaki sai ya ce a ba wai bane kawai a tunani na ne na dabarar yaki yace to ni kuma ina ganin ba nan ya kamata ne position ba ni kaza ni kaza kuma Annabi yayi sallallahu alaihi wasallam to ina Annabi ya ina ga kai kuma a yau ba su san wani abu wai shi kungiya ba wani zurfin ciki wani koyar abu kaskiya suke yi wa to dan haka shi ma anan al-hubab ibn al-mundhir sai yace la wallahi la naf'alu abadan a'a wallahi mu ba za mu aikata wannan ba har abada kowannen su kishin musulunci yake ba a surayar musulunci ta bisa shi ne sai yace minna amiru wa minkum amir ya zama a cikin ku akwai shugaba kuma a cikin mu akwai shugaba sai abubakar yace la walakinna al-umara wa antum al-wuzara ya kara maimaitawa mu ne za mu zama muke da shugabanci ku kuma ku ne waɗannan waɗanda kuke mataimaka na sha faɗi shi fa wannan abu ba wai ya zo bane already an yi tsarinsa a kan haka zai tafi zuwan musu yayi an gane da kyau tunda ya zo to suka yi bukatu su fuskantar da al'amarin nan bisa doran Qur'ani da sunna to haka al'amarin ya kuma suka yi ijma'i akan haka Allah ya sa mun gane dan haka Abu Bakar ya cigaba da cewa Quraishun awsatul arabi daran wa a'azzuhum ahsaba su Qurayshawa abinda wannan magana take nufi kamar yadda Imam al-Qattabi yake fada akan cewa ma'ana mu ne muka fi tsakakin gida ana nufin garin Makka an gane da kyau wa a'azzuhum ahsaba yana nufin abinda ya shafi Qurayshawa mafi daukaka da girma ko sa akwai a wajen malamin fiqhu da yanayin abin da yake kufi'i da tsarin wanda zai zama alifanci da kaza akwai maganganu ne anan ban so ne ta tattala magana sai kuma mu cinya hakikanin abin da muke so mu kai a gare shi amma dai abin da nake so maslahohi ne Abu Bakar ya hango aka fadi domin a toshe wannan farakan da ta iya bayuwa bayan wannan lokacin kuma Allah ya bude kirazan su suka fahimci abin da yake na daidai fa ba dan haka sai Abu Bakar ya salamu dan wannan maganar kada ka ji wai shi yake son shugabancin ya faɗi wannan yayin tafsirin abin da yake gani shine daidai sai ya ce fa bayi Umar ibn al-Khattab dan haka ku yi Umar dan Khattab mubaya'a au Aba Ubadata ko kuma Abu Ubaida Abu Ubaida ku yi masa mubaya'a sai Umar ya ce bal nubayiduka bari dai ai kai za mu yi mubaya'a Abu Bakar anta khayruna wa sayyiduna kaine mafi alherinmu kaine shugabanmu radiyallahu ta'ala an wa ahabbuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma kaine kafi soyuwa mafi soyuwar mutum a cikin mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka wa akada umaru biyadihi ya umar wa wata ruwa aka ce mai tsaya ma cin tabakin sa kawai sai ya kawo hannunsa haka an gane da kyau dan Allah wane ne yau ake masa haka an fa musulunci zabi to musulunci da gaske an gane da kyau dan haka Umar ya kamo hannun Abu Bakar kawai sai mun maka mubaya'a fa bayahu wa bayahu nas dan haka yi masa mubaya'a mutane suka yi masa mubaya'a gabaki daya to wannan kaga sabani ne wasu na ganin minna amirun wa minkum amir ma'ana halifan ya zama daga cikin wadancan halifan ya zama daga cikin wadancan kaga sabani ne amma kuma dukkanin su sabanin bayan an tabbato babu wanda ya zargi wani akan cewa an masa ba daidai ba ko kaza a musuluncin ake yiwa akai shi gaba an gane ƴan uwa abu na biyu da ya faru bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam na sabari shi ma abinda ya shafi qitalu bani isaka Abu Bakar bayan ya zama halifa in kuna bibiyar tarihi akwai wanda aka yi ta samun suka fitowa suka yi tayin ridda suka ai ba za su bada zakka ba suka bambanta sallah suka yi ma'ana suka yi ridda kamar yadda zamu ji wannan hadisin Imam al-Bukhari a cikin sahihin sa daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa kana Abu Bakar radiyallahu anhu nan ne ko wa kana Abu Bakar radiyallahu lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati wa kana Abu Bakr radiyallahu anhu wa kafara man kafara min al-Arab fa qala Umar to me kawo wa kana aha wa asbaha Abu Bakr radiyallahu anhu ma'ana Abu Bakr yawaye gari shine menene akan khalifanci to a lokacin wa kafara man kafara min al-Arab wanda ya kafirce daga cikin larabawa fa qala umar sai umar yace radiyallahu ta'ala an kaifa nuqatilu an-nas wa qad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilu an-nas izwa qarshe shi umar bai ga ayake su a wannan lokacin ba yace ya zami mai yake mutane alhalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi umirtu an uqatilu an-nas an umarce da in yake mutane hatta yaqulu la ilaha illa allah har sai sun ce la ilaha illa allah fa man qalaha faqad asama minni ما فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقي الحال يقتد دوكيار da kansa da gare ni in ba da haƙƙin wannan abun ba abin da ya cancanta a karba da kuma abin da ya cancanta a kashe shi in kisa ne ko a zubda jini wa hisabuhu ala Allah ta'ala kuma hisabinsa yana ga Allah madaukakin sarki ya zakai da wannan hadisi Umar yake wa Abubakar i'tiraf sai Abubakar yake cewa wallahi na uqatilanna man tarraqa bayna as-salati waz-zakah wallahi sai na yaki wanda ya raba tsakanin zakka sallah da zakka saboda Allah baya raba su aqimus salata وآتوا الزكاة عبادة صلى أصيد صلى عبادة الزكاة فإن الزكاة فإن الزكاة حق المال صور إتزكى حكيني ندوجيا والله سي أبو بكر يتي كيف رماك والله نارد سيد الله لو منعوني عناقا رواية البخاري أو رواية لو منعوني حقالا هناك تي عناقا شيني الأنثى من أولاد الماعز والغنم معنى namijin ne alma'id ba tinkiya ba to idan tinkiya ta haifi da namiji ko ba ba tinkiya ba ko daga cikin alghanam din na dabbobi na ni'ima to ƴaƴan su maza ana iya daukar su a matsayin anaq inda sun kai gabanin su kai shekara daya an gane da kyau ana itlaqin su a matsayin anaqan ko dai ya zamo dan akuya kenan kafin ya kai shekara ko kuma dan tinkiya kafin shekara dan wane ne sa saniya dai ko yawa ko kuma rakumi wasu malaman suka ce duk ana daukar su a matsayin anaq gabanin su kai shekara idan har suka hana wannan anaq din ko kuma iqalan shi kuma iqalan daidai da zaran ta baibaye an gane zaran ta baibaye ko to shine iqalan duk ruwai sun zo da su to idan da za su hana ni wanda kano yu'adduna ha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna bada ita a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam basu bani ba a yanzu la qataltuhum ala man'iha to wallahi sai na yake su akan hananan nan da suka yi قال عمر رضي الله تعالى عنه عمر يتيق والله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق والله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه والله الأمر بيغوشي بباتي إن يد الله يحسكك وأبو بكر كرجنسة نيما الله يديدي تلمين دفعين تانجان أبن ديكي والنشيني كسكيا tunda dama gaskiya suke nema a ƙarshe kuma suka fahimta an gane da kyau ikon Allah anan kaga Abu Bakar ne yake so Umar yake ittirabi a wajen jami'in Qur'an wane ne ya so wane ne yake kaga jami'in Qur'an Umar ne ya so Abu Bakar kuma yake ga a'a ba za a yi ba an gane da kyau to kowanne ire-iren mawaqif din nan suna nan a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na hudu rawal bukhari an ikrima qala وفي علي رضي الله عنه بزنادقة إمام البخاري يا رويتو لسنة ديزوها كإكرمة قال يكي وفي علي رضي الله عنه بزنادقة أنزو علي نعم أبي طالب بزنادقة فأحرقه سيقونا سو فبلغ ذلك ابن عباس سيوانا الأمر يكيوى لعبان يكيوى عبد الله نعم عباس فقال سيتي لو كنت أنا da ace ni ne a wannan position din lam uhriqhum da ni bazan kona su ba ne nahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake akan haka la tu'adibu bi azabillah kada ku danga azabtarwa da irin azabar Allah wa wala qataltuhum li qawli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma tabbas ni ma din da na kashe su irin yadda saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace man baddala dinahu faqtulu wanda ya canza addinin sa ku ainihin wato ku kashe shi ku yake shi me yake nufi a nan gurin kaga Abu Bakar ijtihadin sa ya bai zuwa ga wancan dan Abbasin da abin yazo yace da shine da ba haka zai yi ba ina fata mun fahimta duk wannan ya faru ne bayan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya ta biyar rawal bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma qala kana umar yudkhiluni ma'a ashyakh badrin umar radiyallahu ta'ala anhu yana shigar da ni wurin dattijai manya waɗanda suka halarci yakin Badar na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shigar da ni cikin su fa qala ba'duhu sai sashin su yake cewa lima tudkhilu hadha al-fata ma'ana dan me kake shigar da wannan saurayin yaro cikin mu wala na abna'u mithluhu alhali muna da ƴaƴa irin sa fa qala sai yace innahu mimman qad alimtum shi din fa ya kasance cikin wanda kuka sani cikin ilimin su kenan shi din kun san shi kun san ilimin sa qala innahu mimman qad alimtum qala fad'ahum dhat yawmi sai yace sai ya kira su wata rana fad'ahum dhat yawmi sai ya kira su wata rana wad'ani ni ma ya kira ni injuwa kenan injuwa ne ya mashayi yawa inji ibn abbas wad'ani ma'ahu qala wama ru'ituhu ya salam wama ru'ituhu ban ga yayi haka ba an gane wa ma du'itu da'ani yawma idin ban ga haka a matsayin kiran da yi mini ba illa li yuriyahum minni sai dan ya nuna musu ni ma'ana ya gwada musu ni ya nuna musu wane ne ni dan haka ba zuhudu bane kai kuma kace a malam ban sani ba a kun gane da kyau ya fahimci dan me yasa akai haka in an neme ka muqabala interview ana neman ka bada abin da ya shafi asirar zatiya to kada ka koye abin da ka sani ka faɗa nema ake yi gashi nan shi ma ai ya fahimci dan me aka gayyace shi kuma ya bada amsa irin abin da ya faɗa an gane da kyau da haka mu gane inda zuhudu yake shiga da inda zuhudu baya shiga dan na san wani ustazi ne aka yi masa interview malam ka haddace qur'ani astaghfirullah akramullah ina dai kan hanya kuma ya haddace qur'ani okay kana kan hanya to Allah ya isar lafiya shikenan kuma ya asara waye kai ka haddace qur'ani alhamdulillah na haddace walillahi alfadl wal minna an gane da kyau ka duba ka gani yace wa maru'ituhu da'ani yawma idin illa li yuriyahu minni dan ya nuna musu ni abinda nake da shi sai ku kuma zaka hukuntar masa da abin nan ai ba nan ikhlas ya take shiga ba dan haka fa qala ma taquluna fi sai Umar ya tambaye shi yace me za ku ce dangane da fadin Allah idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja hatta khatama as-sura har lokacin da ya gama wannan sura fa qala ba'dhum sai wani sashen su yace umirna an nahmada Allah an umarce mu da mu gode wa Allah wa nastaghfiru wa nastaghfiruhu mu nemi gafararsa idan nusirna idan muka samu nasara wa futiha alaina idan aka ba mu nasara aka muka samu fatahi an gane wa qala ba'dhum wasu suka ce la nadri a ba mu sani ake nufi ba aw lam yaqul ba'dhum shay'an wani ma sashi daga cikin su ne ce komai ba fa qala li ibn abbas aka zaka taqulu yace ya abdullahi ibn abbas kai ma haka zaka fadi aka zaka taqulu qultu la sai yace a ni ba haka nake fadi ba to me kake fadi qala fa ma taqulu me zaka ce qultu huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ai ajalin annabi sallallahu alaihi wasallam ne a'allamahu Allah lahu Allah ya sanar da shi shi idza ja'a nasrullahi wal fath ai fathu makkah fadaka alamatu ajalika fathu makkah wannan alama ce na ajalinka fathu makkah ɗan uwa an yi ta a shekara ta nawa ta takwas bayan hijira na'am ta takwas bayan hijira dan haka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba sai Umar yace ma a'lamu minha illa ma ta'lamu ni ma ban san wani abu ba sama da abin da ka sani ya Abdullahi ibn Abbas wannan tasa nake shigo da shi cikin ku yaro da ilimi haba zazzagawa kanawa ne suke cewa yaro da kudi shi kuma dan za ta ce yaro da ilimi mana abokin tafiya malam an gane da kyau eh da dai a Kano ne sai a ce yaro da kudi Allah ya mana gafara to dan haka Abdullahi ibn Abbas suka fahimci me yasa Umar yake shigo da shi kaga shi ma wannan sabani ne na fahimta amma kuma da suka gane me yasa Umar yake yin haka suka yi masa uzuri an gane da kyau wannan kenan gaba ta bakwai hirsu sahabati ala adabil ittila kudayin sahabbai da suke da shi dangane da abin da ya shafi na dubban sabani ga fuska ta farko Ali ibn Abi Talib da Talha ibn Ubaidillah ra'a Ali ibn Abi Talib ai mun san su dai ai ko ma'ana ba su jituwa haka akwai sabani a tsakanin su da Ali ibn Abi Talib da Talha ibn Ubaidillah babu lokacin da zan sai mun kawo saddan me yayi sabani tsakanin su ga kaza da kaza kawai muna kawo usul aqlabi ne sai ka je ka duba me ya faru na sabani a tsakanin su da kuma abin da ya shafi zaka ga me yake da daidai to dan haka ra'a Ali ibn Abi Talib wata rana Ali ibn Abi Talib ya ga Talha ibn Ubaidillah fi wadin mulkan an gane wa huwa mayyit ay mulkan sai zama mulkan ala al-ard matruhan ardan marmi ma'ana abinna a kwance ban so ance muku an wullar da shi ne saboda girman sa da abinna an gane da kyau ma'ana ya gan shi dai a kwance a hali na ba shi da rai fa nazala alai فنزل علي سي علي رضي الله تعالى عنه يسوكو فمسح التراب عن وجهه سي يغوغي حيني واتو ونن التراب كسا لتكي أكام فسكسا أما فكذا كمان تاوبي وكان بينهما قتال سابانو سحيا بايو أخوياكي أتكامي فقال سي علي يبقى كلمة نبي سعداء يتي عزيز علي يا أبا محمد لأن أراك منجدلا في الأوضية يا سلام أي ذي جرمم أكرين وري يا أبا عبد الله نغنك منجدلا أي مطروحا على الأرض نغنك أخوانك أكسا أتجن وانا مبدان الروان أكا تحت نجوم السماء أكركشن أي نيوات تورار السماء تحت نجوم السماء أكركشن تورار السماء an gane da kyau zai mun nauyi zai mun girma kwarai da ganka a wannan yanayin da haka yasa ko yake kade masa wannan kura din sabani zai fada sabani kai menene yaki a tsakani ga wata kalma ma da ya fada yace inallahi ashku udari wa budari me yake nufi ay sara'iri wa ahbani allati tamuju fi tawfi ma'ana yana nufin ina neman ainihin wato inallahi ashku ujari wa huzni yana girmama wannan humum shine abin da ya shafi ujari damuwa da take cikin zuciyarsa da kuma bujari bakin ciki da yake dauke da shi an gane da kyau mun gane ƴan uwa ma'ana yana girmama wannan yanayin humumin nasa sai yake kai ainihin wato damuwarsa da kokensa zuwa ga Allah na wannan damuwar da yake dauke da ita da bakin cikin halin da ya ganshi a wannan yanayi nan abun ba zai misaltu ba to ina kai koke da damuwata da tafarfasa da nake da shi a zuciyata ga Allah madaukakin sarki a yadda naga Aba Muhammad wanda shine ainihin wato Talha ibn Ubaidillah a wannan yanayi wannan yake nuna maka koda sabanin ya kai ga inda suka kai wallahi sabani ne ba dan neman duniya ba sabani ne da kowa yake ganin abin da yake kai shine daidai ina fatan fahimta na biyu Abu Habiba wanda ya kasance maula ne ga Ibn Ubaidillah Talha ibn Ubaidillah dama Talha ibn Talha ibn Ubaidillah gashi ne inda muka ji abin da ya faru ko to shi wannan Abu Habiba din ya kasance bararren bawa ne gare shi an gane da kyau yake fadin akan cewa dakara Imran ibn Talha Imran ibn Talha ya shiga ala Ali ibn Abi Talib wajen Ali ibn Abi Talib ba'dama faraga min ashabi mawqi'atil jamal bayan an yi mawqi'atil jamal da yawa dalibai an kanso wannan fitina abin da ta faru ko sai dai a karanta ta ne kawai dan abin da ya shafi abin nan ilimi da kuma amma ba wai kokarin lalle kai sai ka kuskurantar da wance da kaza da abin nan ba dukkaninsu sahabbai ne nagartattu mu nema waɗanda suka kure a cikin su gafara kuma mu daina rawaito waɗanda irin waɗannan in ba abin da ya shafi wajen ɗaliban ilimi ba amma yau sai kaga abin ya zama ruwan dare abin tattaunawa a ko'ina dan haka lokacin da yazo aka gama wannan yakin jamal nan farahaba bihi sai Ali ibn Abi Talib ya abin nan din sai marhaban dalale da zuwan sa wa qala yace inni la arju an yaj'ala billahu wa abaka min alladhina qala Allah ana fahimta yan uwa Imran ibn Talha ibn Ubaidillah bayan mahaifinsa an kashe shi to wannan bai sa wai ya gaji iyayya da ake da ita tsakaninsa ko in ce sabanin da yake tsakaninsa da Aliyu ba a bayan an gama wannan muqiatul jamal din sai yazo sai Ali dan Abi Talib yayi welcoming din sa yayi marhaban lale da shi sai yace inni la ardu an yaj'ala billahu wa abaka min alladhina qala Allah ina fata ina kwadayin Allah ya sanya ni da mahaifinka cikin abinda Allah ya fadi wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin Allah yace zamu cire wani gilli a zukatansu a ranar alkiyama kenan an gane da kyau wa naza'na ma fi sururin min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin za su zama a hali a matsayina ƴan uwa masoyan juna ala sururin an gane da kyau mutaqabilin suna cikin farin ciki suna cikin marhaban dalale da juna to ina fata mu shiga cikin ainihin wato ni da mahaifinka karkashin wannan fadi na Allah madaukakin sarki. Kuma kala ya Imran, sannan sai Aliyu ya gaya wa Imran, kaifa ahluk wa man baqiya min ummahati auladi abika, yaya ahlinka, ya iyalinka, sannan yaya sauran ummahati auladi abika, sauran ainihin wato matan mahaifinka kenan ko, ummahati auladi abika. Yace amma inni lam naqbid ardakum hadhihi as-sinin wa nahnu nuridu an na'khudaha innama aqadnaha makhafata an yantahabaha an-nas. Ma'ana sai yake cewa amma inna lam naqbid ardakum hadhihi as-sinin wa nahnu nuridu an na'khudaha innama aqadnaha makhafata. Yake gaya masa akan cewa bamu karbi amma inna lam naqbid ardakum hadhihi as-sinin, bazamu karbi wannan kasa taku, an gane da kyau, kuma mu wa nahnu nuridu an na'khudaha inna abinda suka karba na wannan kasa tasu, an gane da kyau, yake cewa inna lam naqbid ardakum, bamu karbi wannan kasa, hadhihi sini wa nahnu nuridu an na'khudaha, bamu karbe ta alhali muna so mu karbe ta haka kawai ba, innama akhadnaha makhafata an yantahabaha an-nas, sai tsoran kada mutane su zo su kwace ta, wannan ta samu ma muke so mu karbe ta. Dan haka ya kula ya kai wani idhab ma'ahu ila ibn qurba, ka tafi tare da shi zuwa ibn qurba, fa murhu ka umarce shi, fal yadfa ilayhi ardahu wa ghallata hadhihi as-sirin, ma'ana a mayar musu da wannan kasa tasu, sannan kuma da duk abinda ghallata, abinda yake na aka samu a cikin wannan gona din, abinda yake na kayan marmari ko tsirrai ko abinda ta fitar, duk a mayar musu, an gane da kyau. Sannan ya kara ce masa yabna akhi in kanat laka haja fatina, idan kana da wata bukata, yabna akhi, haka ya kirawo shi yabna akhi, ya kai dan uwana, in kana da wata bukata ka kara tawwa zuwa gare ni, za mu tattauna insha Allah. Na biyu, Aisha wa Abdullahi ibn Abbas, shi ma akwai zabani amma mu ji yadda suka yi. Ikhtalafat Aisha wa Abdullahi min Abbas fi iddati masail, Aisha ta fafa wa Abdullahi dan Abbas a mas'aloli da dama, minha mas'alatu adadir raba'at allati tuharrim, adadin shayarwa nawa ne idan yaro ya sha mama a wajen mamansa take haramta ainihin wato aure. Nana Aisha kanat Aisha tadhhab ila anna at-tahrima bil raba la yuthbit bi aqall min khams raba'at, ba zai yi a kasa da ainihin wato sha nawa, sha biyar ba, kasa da biyar ba zai haramta ba, sai dai sama da biyar. بينما ذهب عبد الله بن عباس الى ان التحريم بالرضاع يثبت باقل من خمس رضعات. ita kuma nana Abdullahi dan Abbas yana gani kasa da wannan biyar din bali fi shi yana ainihin wato haramtawa, amma wannan bai sa sabanin su ya kai ga inda muke gani a yau ba. Aisha radiyallahu ta'ala anha, abu nabi kenan, ذهبت عائشة ايضا الى رضاع من زاد على سنتين من الولاده yakbut bihi at-tahrim, an gane da kyau. Ma'ana na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tafi akan cewa man zada ala sanatayn min al-wilada, wanda ya katan wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilan, shekara biyu ko, to ita tana ganin wanda ya dafa akan shekara biyu ko da ya fi shekara biyu, idan aka yi masa wata shayarwa tana menene, tana haramta masa wannan wata ta shayar da shi nan. بينما ذهب ابن عباس الى ان التحريم بالرضاع لا يثبت ولا يثبت الا في السنتين الاولين من الولاده, شكروا بين النفرق شنو يكي حرمتا مكا wannan واخواتكم من الرضاعه, amma sama da haka wannan wani abu ne na daban. Wa ala ragmi min hadha al-ikhtilaf, to duka wannan sabani da aka samu akan haka, kana kullun minhumā yahtarimu al-akhar, kowanne daga cikin su yana girmama juna, wa ya'tarifu lahu bil fadl, kuma kowanne su yana girmama wannan matsayi nasa da Allah ya bashi. Imam al-Bukhari ya rawaito daga Al-Qasim ibn Muhammad akan anna Aisha radiyallahu ta'ala anha ishtakat faja Abu Abbas, wannan yana so ya nuna maka girmama juna da suke a tsakani da shi. Wata rana nana Aisha radiyallahu ta'ala anha a lokacin da ta kwanta rashin lafiya na mutuwanta, Allah ya fi kanta ya mata rahama, fa qala, sai Abdullahi dan Abbas ya zo duba ta. Kun ga suna da sabani na me na fikihu na fahimta, amma haka bai hana ya zo ya duba ta ba. Sai Abdullahi dan Abbas ne yake ce mata, ya ummul mu'minin, ya uwar mu'minai, taqaddamina ala farati sidqin ya salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala abi bakr, ya uwar mu'minai. In aka ce farat shine abin da ya shafi wani wuri wanda wasu sun riga sun gyara maka, sun getta maka shi, sun gyara maka hanya, an gane da kyau. To sai yace ya uwar mu'minai, yana kwantar mata da hankali, yana me ake cewa rarrashinta, an gane yi wasiha a wannan rashin lafiyan da ya daina duba ta. Yace ya uwar mu'minai, taqaddamina ala farat sidqin ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala abi bakr, zaki je ga gurin da an riga an getta miki gurin zama din, ana nan ana zaman dakon jiranki ne, shine gurin sai a Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakr. To menene kuma na jin zafi? Kin san inda zaki tafi? Ai ba maganar zafi, irin waɗannan kalaman ne mallan, in ka ji caji sai ka ce kai yanzu ba a tafi kawai, an gane da kyau. To sabai yan gatan Allah, ma'ana za ta je gurin Abu Bakr, za ta je gurin mijinta da kuma mahaifinta Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ya fitar a cikin Musnad daga Zakwan wanda yake maulani ga Aisha radiyallahu ta'ala anha annahu sta'dana li ibn Abbas, lokacin da Abdullahi dan Abbas wata ruwaya yazo duba ta, وهي تموت وعند ابن اخيها عبد الله بن عبد الرحمن اخوي اينهم واتو دان دان uwanta kun sanna Aisha tana da dan waye Abdulrahman ai ko, to Abdulrahman yana da da sunan su wane ne? Abdullah. To Abdullah yana tare da nana Aisha, sai Abdullah dan Abbas yazo duba ta a wannan lokaci din, sai yake cewa hada ibn Abbas yasta'dinu alayki, Abdullah dan Abbas ne gashi yana so yana neman izini ya shigo gare ki, wa huwa min khayri banik, kuma ya ku dukkanin ƴaƴanki alheri. Wannan fa dan dan uwanta ne yake faɗin wannan kalma. Ku gane yau ni in ina da sabani da kai a wata matsala, to wallahi har gadan al'amarin ake, tunda malami na yana da matsala da malaminka, to har gadan dalibta ake irin wannan, ina dalili ɗan uwa, wallahi bai dace ba. Gaskiya nan ake nema, idan malami na ya saba da malaminka, wallahi malami na ba masumi bane, kuma malami na ba annabi bane, in duba in ga ina malami na yi daidai na karfafe shi, inda ya kuskure na nema masa gafara, inda ya kuskure wa sauran malamansa na nema wa malami na gafara, na karfafa waɗancan zantutuka na sauran malamai, zamu ji a ƙarshe yanayin yadda malaman suke girmama juna da mutunta juna a cikin tsakankani. Ina fatan fahimta, ga ta dai ta san yadda suke da sabanin fahimta da Abdullahi dan Abbas, su ma kuma ƴaƴan ƴan uwan da suka zo sun san yadda suke, amma dan Allah dubi kalma yace huwa min khairi baneki, duk ƴaƴanki an gane da kyau ya fi su alheri. To abin tambaya, dama nana Aisha ta taba haihuwa? Na'am. Ba taba haihuwa, to suwa yake nufi? Na'am. Ma'ana su yake nufi kenan ko? Dukkanin ƴaƴan ƴan uwanta Abdullahi dan Abbas ya fi su alheri, shi yake faɗi da wannan da kalmarsa da harshensa. Fa qala, sai nana Aisha ta ce, da'ni min ibn Abbas wa min tazkiyatihi, kai da mudani da Abdullahi dan Abbas da tazkiyarsa, an gane tazkiya ai ko? Yawwa, kai dai rabu da ni da Abdullahi dan Abbas da wannan kodashin da kake mini. Fa qala laha Abdullahi ibn Abdurrahman, sai Abdullahi dan Abdurrahman yace, to innahu qari'un likitabillah, haba makarantin littafin Allah ne fa, faqihun fi dinillah, faqihi ne cikin addinin Allah fa dan li lahu ki mun izini na bashi damar yazo gare ki fal yusallim alayki wal yuwaddi wal yuwaddiki ki mun da wannan ne masa izini yazo gare ki ya miki sallama ya miki ban kwana qalat sai ta ce fa dan lahu bi shi to in ka so je ka ce ya shigo Allah ya kara musu Allah ya kara musu yarda fa adina lahu sai masa izini fa dakhala ibn abbas sai abdullahi ibn abbas yazo thumma sallama wa jalasa yi sallama ya zauna shi kuma da yazo a matsayin ka na dalibi a matsayin ka na wanda yake babba da kai ka san yana gaba da kai wajen ilimi kai koda ka fi shi ilimi amma babba ne akwai siyasar zama galibin dalibai ba mu iya fahimtar siyasar zama ba akwai inda in kaje koda malamin nan ba a daidai yake ba a fahimtar da yake amma dai yana da magabata girmama fahimtar sa na dan lokacin ne siyasa ce wata rana to za mu zo kada na shiga da malamin masallaci imamu in ban manta ba Shafi'i ne yazo yayi al-qunut a sallata al-fajr a dabda inda aka kwantar da makabarin Abu Hanifa yace yayi haka ne saboda kunyar Abu Hanifa amma shi ba akan fahimta yake ba amma ya sauka daga wannan fahimta saboda irin wannan al'amari nan ina fatan fahimta to ɗan uwa akwai ire-iren waɗannan mazahir din sai muna kulawa da su za su ƙara sa mana kaunar juna da dinkewa a tsakaninmu mu ci gaba da karatu kada mu nesa dan haka sai yake ce mata thumma jalasa wa jalasa thumma sallama wa jalasa ay sallama ya zauna wa qala sai yace abshiri ya ummul mu'minin ki ana ki bishara ko ana miki bishara ya mahaifiyar mu'minai ya uwar mu'minai fa wallahi ma bainaki wa baina an yadhhaba anki kullu adan wa nasabin wa talqai al ahibbata muhammadan wa hizbahu illa an tufariqa ruhuki jasadiki ajasadaki ka duba ta kalma mai tsada take ce yake ce mata na rantsa da Allah ya uwar mu'minai tsakaninki da wannan zafi da duk wani ciwo da kike ji a tsakankanin yanzu da ki haɗu da mafi kololuwar wanda kika fi so annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da jama'ar sa shi ne take ɗaya kadai a ɗauke wannan ruhi naki da gangar jikinki ana ɗaukewa duk wani tsanani ya tafi irin wannan kalmar dan uwa in ka je wa mamaci abinda ka sani na alheri in malami ne dinga karfafa masa irin wannan guyuwa abinda ya faɗa ko ya aikata dinga karfafa su akan wannan zai ji sanyi zai ji lalle ya bar baya in mara lafiya ne wani aikin alheri da kai ma ka dinga masa wannan muwasa din an gane da kyau rarrashi ne zaka sauƙaƙa masa irin wannan radadi din da yake ji dan haka qalat sai ta ce wa aidan فقال ابن عباس كنت فقال ابن عباس ابن عباس يجي ننيكو كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كسنتي ما في سو يوادك تكن ماتر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يحب إلا طيبا كما والله النبي ba bai kasance yana son wani abu in ba abin da yake mai tsarki ba tsarkakakke mai dadi wa anzara Allah azza wa jalla bara'ataki min fawqi sab'i samawati Allah ya saukar da kubutarki daga fawqi sab'i samawati fa laysa fil ardi masjidun illa wa huwa yutla fihi ana al-layli wa ana an-nahari babu wani masallaci fa sai ana karanta wannan ayoyin ana karanta alqur'ani duk wanda zai karanta qur'ani wallahi sai ya karanta wannan bara'ar ki ya uwar mu'minai wa saqatat qiladatuki bil abwa kuma wannan abun wuyan ki ya fadi a wannan guri na abwa an gane da kyau fa tabasa annabi sallallahu alaihi wasallam fil manzili wan nasu ma'ahu fi ibtira'iha annabi yake tafiya sai an nemo wannan abun wuyan saboda ke fa hatta asbaha alqawmu ala ghairi ma'in har mutane suka zama ba su da alwala suka zama kuma ba su da yanayi na tsarki ba ruwa kuma an gane ala ghairi ma'in afwan hatta asbaha alqawmu ala ghairi ma'in har mutane suka waye gari ba ku ruwa kuma ana buƙatar ai tsarki sababin ki dai fa anzalallahu azza wa jalla fata yamma musa'ina tayyiba Allah ya saukar da wannan aya a nufi doran kasa mai tsarki fa kana fi zalika rukhsatun lin nasi amma wannan ya zama rukhsa ne ga dukkanin mutane gabaki daya fi sababici dukkanin asabin ci ya uwar mu'minai fa wallahi dan Allah ku ji kallon wannan fa wallahi innaki la mubaraka wallahi ke mai albarka ce kuma dukkan wanda baya sannan nana Aisha wallahi tauyeye ne tabadde ne banza ne wallahi dukkan wanda yake sannan nana Aisha kuma dan albarka ne Allah ya kara mana albarka wallahi innaki la mubaraka kaji maza duda ku sabarin da suke tsammani amma sabani baya rufe musu ido su fito da abin da yake na alheri akan bayi faqalat to su kuma saboda su din bayan Allah ne da'ni yabna abbas kai dai rabu da ni abdullahi dan abbas min hada da duk wannan abu da kake fadi fa wallahi lawajidtu anni kuntu nasiyan masiya ai yayin da kake fadin wannan al'amarin yadda ta tsinci kansa ai da na kasance ma an manta da ni ba a san wace ce ma ni ba wata ce to ni dan dama wata ce ai ba dama a bayan Allah ne Allah ya yarda da bayan Allah nan nasa Ibn Sa'd ya rawaito cikin tabaqat nasa daga Aisha radiyallahu ta'ala anha nazarat annaha nazarat ila Ibn Abbas wa hawlahu an-nas layali al-hajj to anan zai kara maka girma majuna da suke yi kamar yadda Ibn Sa'd ya rawaito cikin tabaqat nasa tabaqat al-kubra ita ma na Aisha din sai da ta faɗi wata kalma mai girman gaske ga Abdullahi dan Abbas na'am sai take cewa a lokacin adara ran ainihin wato haji sai yake cewa wa huwa yus'al an ina ne gurin ne rawatu sa'd an aisha annaha nazarat ila ibn abbas wa hawlahu annas layali alhajj wa huwa yus'al an almanasik fa qalat huwa a'lamu man baqiya bil manasik kaga an cewa shi ana tambayar sa a dararen aikin haji dangane da aikin haji sai nana Aisha ta ce Abdullahi dan Abbas shine wadaya daga cikin wanda ya rage mafi masana dangane da aikin haji dan haka kada ku sake dangane da fatawa wai ka san wace ce nana Aisha wajen ilimi ta yabu bawan Allah akan wannan ka san yabo ne na malamai na ainihin wato na girma kware da gaske Allah ya gane da mu Allah ya kara musu girma Abdullahi dan Abbas da Zaid dan Thabit كان عبد الله بن عباس يذهب كأبي بكر الصديق وكثير من الصحابة إلى أن الجد يسقط عفوا يسقط جميع الإخوة قالوا هنا معنا مسألة ميراث الجد عبد الله بن عباس فيما يأتف كمريد أبو بكر الصديق دكما ديوة تتكين صحابي سكتدين إلى أن الجد أكن شواشي كاكا yusqitu jami'al ikhwa yana toshe ko yana kare dukkan ɗan uwa maza wal akhawat ɗan uwa mata fil mawarithi a cikin gado kal abide kamar yadda shi ma uba yake an gane da kyau amma wa kana zaid ibn sabit ka ali ibn mas'ud shi kuma zaid ibn sabit ya tafi a fahimtar kamar ali ibn abi talib da ibn mas'ud wa fariqun akhar min as-sahaba da wani bangare daga cikin sahabbai su suna ganin yadhhabu ila tawrith al-ikhwa ma'a al-jaddi wa la yuhjibuhum bihi suna ganin shi kaka ba zai iya musu hujub ba an gane da kyau ba zai iya kare su ba Allah ya sa mun gane fa ankara ibn abbas ala zaid qawluhu sai Abdullahi dan Abbas ne yake inkari ga Zaid yake ce masa aljaddu ha la yahjubu al-ikhwa shi kaka baya kare ainihin wato dan uwa fa qala ala yattaqi Allah Zaid sai yace shin Zaid ba zai ji tsoron Allah ba yaj'alubna al-ibn ibnan ta yadda zai sanya dan da a matsayin da kun gane fahimta shi Abdullahi dan Abbas yana ganin kaka kamar uba yake yana kare wanda yake menene ƴan uwa da ƴan maza da ƴan uwa mata shi kuma Zaid ibn Thabit da su Ali ibn Abi Talib da su Abdullah ibn Mas'ud da wasu su cikin sahabbai suna ganin a'a shi kan baya ainihin wato kare su to sai Abdullah ibn Abbas ne yake ce masa Zaid ba zai ji tsoron Allah ba ta yanda yad'a lubnal ibn ibnan yana sanya dan da a matsayin da wala yaj'alu abal abi aban baya sanya baban baba ya zama a matsayin me baba baya sanya baban baba a matsayin baba wannan matsala ce a wajen malamai na gado matsala ce khilafiya na mirasul jaddi ko akada Abdullah ibn Abbas ni Zaid ibn Sabit birikabi daba to me muke so mu ce mun ji sabanin to me mu abin daukar mu gashi nan wata rana akada Abdullah ibn Abbas ni Zaid ibn Sabit birikabi daba ce Abdullah dan Abbas ya kama wa Zaid dan Sabit linzamin dabbarsa fa kala Zaid linzami zai kama masa ya sako kenan ko zai kama masa saboda ya girmama abin da yake tattare da shi shi kuma Zaid sai ya ce tanaha ibn ammi rasulullah sallallahu alaihi wasallam aibtai kamata ma'ana baya so shi kuma da saboda zuhudu yace kamata ba sai ka kama amini ba fa kala ibn Abbas sai Abdullahi dan Abbas yace hakada naf'alu bi ulama'ina wa kubara'ina haka muke aikatawa muke game da malaman mu da kuma manyan mu fa kala sai ibn Abbas sai Zaid yace ga Abdullahi dan Abbas arini yadak muga hannunka sai ya nuna masa yana karba fa akhraja yadahu fa qabbalaha sai ya sumbaci wannan hannun fa kala hakada umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyyina sallallahu alaihi wasallam to mu ba aka umarce mu da mu yi wa iyalan gidan annabi mu sallallahu alaihi wasallam wato kowa yana girmama juna wancan sabanin wani abu ne daban na ilimi amma kuma girmama juna da mutunta juna yana nan zama daram Abdullahi dan Abbas da Zaid ibn Sabit dukkaninsu suna cikin ar-rasikhina fil ilm kafaffu rantsatsu tabbatattu cikin ilimi wanda ya san ilimi sai yake girmama abocin ilimi sabani cikin ilimi baya sanya adawa da kiyayya sai dai ya kauna da juna ina fata mun fahimta yoso da dama wani da kake gani ya saba maka a fahimta sai ya zama sabanin da ya saba maka bisa dalili sai ya bawo wasu mafita a wannan wajahi nasa ina fata mun fahimta za mu ji nan gaba da izinin Allah malam ya nuna mini tun dazu sauraron minti biyar ban sani ba ko yayi minti biyar din yayi ko to sai mu وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا